bane yanzu duniya ba tuna ake ko ina na zagaya ko ina na zagaya ko ina na zagaya international aini na fada ko ina na zagaya ko ina na zagaya ko ina na zagaya international aini na fada baka baka when you see me baka 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 when you see me baka 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 when you see me baka 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 ai da kene ne ke so inzala suciya na shi zaki duba ai da kene ke so ne inzala suciya na shi zaki duba you tell that I saw from afar but to her I'm not telling her from she say me I'm too bad for her are you wanga da ba a haka wai adaba ta sanna bane ko adaba ta jini bane adaba su yarda da dansu bane yanzu duniya ba tuna ake ko ina na zagaya ko ina na zagaya ko ina na zagaya international aini na fada ko ina na zagaya ko ina